Har yanzu wasu al'ummomi a Najeriya suna kasa samun yin bacci da idanu biyu rufe saboda rashin tabbas na matsalar 'yan bindiga, duk da yake wasu lokuta jami'an tsaro na samun galaba akan 'yan bindigar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, da safiyar jiya Litinin, jama'ar garin Gidan Boy a ƙaramar kumulki ta Raba sun waye gari da rashin mutane biyar sanadiyar harin da 'yan bindiga suka kai a garin. Rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta tabbatar da lamarin ta bakin kakakinta a Sokoto, ASP Ahmad Rufa'i.
Sun sassama rumbuna aminci wuta da shaguna da kuma sabon hawa mashin da mota wanda su kuma kashe mutum biyar kan jikata wasu. Babu rahoton cewa an ɗauki mutane. Sai haka kuma CGP on wurin tare da haɗin gwiwa na majalanci da sojoji. Gargajiya suka kai a ɗauki wannan wurin.
Dan majalisar jiha mai wakiltar ƙaramar hukumar Abdullahi Alhaji Zakari ya nuna damuwa akan faruwar lamarin, wanda ya ce ba ya rasa nasaba da tsare wani jajirtaccen mutumin garin wanda 'yan bindiga ke tsoro kuma suna shakkun shiga garin saboda shi.
Kusan duk gabacin Sokoto da kewayen Sokoto an san shi mai kokari ne kuma arziki ne, kuma Allah ya jarumce shi yanzu akan wannan aiki da yake na taimaka ma ƙasa an kama shi yana gidan yari tsari. Shi yasa muna ganin shi yasa sun kai tattaki suna ta neman sa'a su shiga wannan garin. Amma gaskiya sun shigo ba karamin banda sun ka jama'an mu ba.
To wani irin yanayi mutanen garin suke yanzu?
Gaskiya wannan garin suna cikin yanayin dardar saboda gari ne wanda wannan mutum ya sunan da ake ma Yusuf dan Ayya, da ba mamaki sanin cewa yana can tsare da jami'an tsaro yasa sun ka shigo wannan garin sun kai wannan aikata.
To ko me rundunar 'yan sanda za ta ce akan batun tsare wani jajirtaccen mutumin garin wanda 'yan bindiga ke tsoron shiga garin saboda shi?
To ka san irin wannan ya faru za ka ji bayanai da kurfi da dama. Amma yamma wani abu da zan haga mun samu shi mai gari da kuma kanto makaman kuma wanda kuma insha Allah za ta yi tattaunawa a za ka ga mun haka ne insha Allah za mu samu wannan labarin.
Ko kafin wannan harin an kai wani makamancinsa a garin Duhuwa na ƙaramar hukumar mulki ta Wurno mai makwabtaka da Raba duk a gabacin Sokoto, wanda ya sanadin salwantar rayukan mutane shida da kuma wata hubbasa da mutane suka yi na hallaka wasu mutane da aka gano suna yi wa 'yan bindiga leƙen asiri a garin Huci na ƙaramar hukumar mulki ta Gwadabawa. Masu sharhi akan lamuran yau da kullun irin Farfesa Bello Bada na ganin cewa kowa na da gudunmuwar da zai bayar wajen samun mafita daga wannan matsala ta rashin tsaro.
Wata al'umma a kowace ƙasa ta duniya suke da babbar rawar da suke takawa, amma sai fa hukuma ta tabbatar da aminci tsakanin ita da al'umma. Wata hukuma ta yi ƙoƙari al'umma sun yarda da ita sun amince da ita cewa tana musu fata alheri kuma da gaske take yi. Idan suka fahimci haka to su an mutane waɗanda za su fara ba da bayani na asiri, wanda kuma shi zai sa ita kuma hukuma da ke da ƙarfi ta yi amfani da wannan bayani na asiri tare da abin da jami'anta sun ka samo mata.
Fatar 'yan Najeriya dai ba za ta wuce ganin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin ba na rashin tsaro a ƙasar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.